A shirinmu na mata yau bakwancin wa muka samu zaki ga mana sunanki da kuma inda kika yi karatu daga primary secondary har zuwa jami'a.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Nabila Garba Magashi, an haife ni a shekara ta 1986 a cikin unguwar Quartas na Bayero University da take Kano. Na yi primary school ina a nan BUK Staff Primary School, daga nan a shekara ta 1999 na wuce zuwa makarantar gaba da primary, wato secondary school ina, inda na yi karatu a Al-Ansar Girls College, wadda yanzu ake kira da Zara na Nono Girls College. Daga nan bayan na gama na samu nasara na wuce zuwa jami'a ta Bayero University, a inda na yi remedial studies ina. Kasancewar sciences na karanta a secondary school, sai na wuce zuwa tsohuwar jami'a na fara remedial studies ina, inda na yi shekara ɗaya. A lokacin da na shiga jami'a, gaskiya na shiga da niyyar ina so in zama likita, likitan mata-mata. Na so in karanta wato medicine tare da ƙawaye na waɗanda muka gama secondary school tare, muka tafi akan wannan ra'ayi. To amma Allah cikin ikonsa, kafin mu ƙarasa karatu, sai na ji gaba ɗaya hankalina ya karkata, ya koma zuwa ga in karanta biochemistry.
Dan course din da kike karanta kenan, yaya karatun ya kasance? Idan kuma ba course din da kike so kike karanta ba, wani irin kalubale kika fuskanta yayin karatu?
To kuma hakan aka yi. Bayan na gama remedials ina na cike biochemistry, kuma da result ya fito na samu nasara, na shiga level 1, inda na fara karanta biochemistry. Daga nan bayan na gama a shekara ta 2010, naje na yi bautar ƙasa NYSC a 2011, inda na yi service ina a nan Federal College of Education FCE. Sannan da na gama, kasancewar ban samu aiki ba, sai na ci gaba da karatu, inda naje na karanta postgraduate diploma in education a nan FCE. Na gama.
An samu aiki ko kuwa ana nema? Idan an samu, yaya gwagwarmayar wajen aiki?
Bayan na gama ta, sai na nemi koyarwa a wata makaranta haka, private school, inda na ɗauki yara NSS1 zuwa 3, ina koyar da su biology, sannan NJS1-3 kuma a wannan lokacin ina koya musu agriculture. To ina cikin haka, cikin ikon Allah, sai kuma na zo, duk dama dai baka giving up ba, ina ta raba takarduna har Allah ya sa aka yi nasara, na samu aiki a National Open University of Nigeria, inda a shekara ta 2013 kenan, aka yi posting ina zuwa library na nan National Open University. To gaskiya lokacin da aka yi posting ina zuwa library, ba abinda nake so bane ba, saboda ina ga irin ya za a yi, gashi na yi sciences, ga course din da nayi course mai kyau, kuma sai a zo a yi posting ina library. A lokacin gaskiya har na ji ma kamar ba zan karba aikin ba. To amma akwai wata yayata ta zaunar da ni, dai ta yi min faɗa, ta nuna min cewa duk abinda ya samu a karba, in Allah ya saka albarka a ciki, shi kenan. To daga baya, gaskiya bayan na fara aikin, na fahimci cewa an dora ni kamar wani layi ne na academic staff. To sai na ji na yi developing interest, saboda gaskiya iya rayuwata, I've wanted to be a teacher. Ina so in ga na zama malama, amma malamin gaskiya na fi so da ya ɓangaren lecturing, wanda ina ganin zai bani dama in ci gaba da gudanar da harkokina na kasuwanci, saboda gaskiya ni mace ce mai son kasuwanci. To na zo na karɓi aiki, na ci gaba da yin aiki na. Daga baya na koma nan BUK Newside, na nemi in yi masters a library and information sciences, tun daga inda Allah ya ajiye ni. To amma ko da na nemi admission, sai aka ce min ba zan samu admission ba, saboda na yi kamar change of course, sai na yi postgraduate diploma in information management. to haka nayi postgraduate diploma information management inaga 2014-2015 academic session na gama na samu sakamako mai kyau aka dauke ni zuwa masters academic masters din su wanda ita suke cewa MLIS masters in library and information sciences. To gaskiya dai a yanzu ina da interest sosai a wannan area saboda na fahimci ba wai kawai magana ce ta library ba, magana ce ta abubuwa da yawa. As a librarian zaka iya dealing with different kind of information, irin researches da suka taba bangarori da dama wanda ba lallai sai abin da ya shafi library zaka yi ba. Dan a yanzu haka maganar da nake yi, na gama coursework ina kuma na ci gaba ina yin rubuce-rubuce na thesis, kuma na dauki bangaren agriculture anan nake rubuce-rubuce na. To yanzu dai anan a wannan matakin nake, muna fatan Allah ya da nan ba da dadewa ba mu samu mu kammala insha Allah.
To madalla malama Umra'u Aliyu, da fatan waɗanda aka yi don su za su amfana da abin da aka ji. Baraka Bashir, dandalin VOA.